Hukumar ta tafke a Remo Timothy a ranar Talata da ya gabata dauke da fasfo din tarayyar Najeriya da zuzurutun kudaden CFA da ya kai miliyan 80 da ta ce na jabu ne a hannunsa, kamar yadda babban kwamishinan hukumar custom ta kasar Ghana Alhaji Sidu Idrisu Idisa ya yi mini karin haske a tattaunawar da muka yi da shi a wayar tarho.
80 million CFA fake one sai mun kama su ina ya bi ya doki abin ga moto shi da wani sun doki moto sun za su cross border at an illegal place sai mun kama su mun duba akwai illegal CFA currency to yanzu haka muna cikin investigation.
Daga wani kasa ya fito ran kai dadi?
Well, ina rikan Nigerian passport yanzu haka mun definitely from the passport mun ce mutum Nigerian ne. Wai wani ne ya ba su yazo ya buy one daga Ghana ga wasi ma ya ayin case kawo buy one sai muna trace one. Ya dai sa cikin abin ga small bag ne zai cross inda officers na ba su suspect ba da ya wuce da su ya shiga cikin system na.
Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya jinjina wa hukumar custom bisa wannan nasara da ta yi wajen cafke mutumin, a inda yake cewa shigo da kudaden jabu a Ghana fana barazana ga tattalin arzikin kasar saboda farashin kayayyaki ya ringa tashi.
Yi kokari da kai suka samu Allah ya taimaka musu suka yi suka kama mutum. Hanyar da ya bi da kudin don ke barauni hanya ce, amma daga cikin kokarin su da iya aikin su da patron da suke shaida ce sun kama shi da banga kuraje. Kuma kuna kura mana kamar ya kamata yau da kullum mu ta duban wayannan borders din dake suna kusa da kasan mu wanda yake so tare mutane na bin wata barauniya hanya suna shiga da wasu abubuwan dake na kudi wanda yake kamar fake misali wanda aka kama ko wasu kwayoyi dake ka muna masala a kasan mu ko wasu makamai da yake ina kaima mutane na suna fashi da shi to sai mu ce kaman alhamdulillah amma wanga kudi kuma inda kuma shi a kasan mu na Ghana kuma shi kuma yana da wani masalan dai baya ka dai ba mu kasan mu so tare kudi duka ko da janimu ne ko fake ne yayi yawa cikin kasa sababin da rashin sin kaya shi bar sin kaya ko neman abu asse wasu kayan da ake bukata shi bar sin su yayi yawa tun da yake nema yafi adadin da ke cikin system nan shi ya bar kudin shi ya hau kudin shi ya hau shi lead us into inflation.
Hukumomi a kasar sun bayyana cewa za su ci gaba da kare iyakokin kasar ga barin masu tsallake ta ba bisa ka'ida ba. Ibnu Yusuf Durana mai magana da yawun hukumar shige da fice a yankin wata kasar Ghana yayi gargadi ga masu shiga kasar da kudade masu yawa ba tare da sanin hukumomi ba.
In baka shiga da kudi da yawa, in ka declare then you are on your doing that at your own safety. Because in problem ya zo, in ka declare mun iya mu track problem ne. Amma in ka yi money laundering, sai problem ya zo kamar abin da ya faru daga aslawo. Zai kawo muna fitina. Shi yasa kowane lokaci muna da advice na young travelers kamar in zaka fita, in zaka shiga, in kana rika kudi da yawa, ka dai zo immigration ko customs an baka wani form ka declare, in ka declare ko wani assistance an baka wannan assistance sannan ka shiga kuka. In kana a fake currency kamar wanda aka kama a flawon da wannan dai law sun gana ma bai bada kawai ka shiga da kudin fake kudi ba a bada hanya.
Hukumar custom din ta sanar da fara gudanar da bincike mai kwarin gaske akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazaunin ta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.